sararin daga sauyiya gaibili matsayi da kuma san matsayi tokari bai
sarari da sararin daga sauyiya gaibili matsayi da kuma san matsayi tokari bai
sarari da sararin daga sauyiya gaibili
matsayi da kuma san matsayi tokari bai
asamani na soyayya ce sunadin Somebody.